بسم الله الرحمن الرحيم،
الصلاة والسلام على وسلامة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صفة أتنا وشيء ده تنبه أتنا وشيء أربعين ده تبقى سنيكو إن أكثر الناس إشتغلت لدعوة الرسول يوه أنبه أتا أربعين ده تبقى أجمعين الأنوار يتي من أكثر الناس إستجابة لدعوة الرسول cikin mutane wanne ne wanda suka yi yawan amsa addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kawo da awashi yace aksaru nas allazina istajabu li da'awatir rasul sallallahu alaihi wasallam min ad-du'afa'i wal mawali mafi galibin wanda suka amshi da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune masu rauni da bayi wahum aqrabun nas ijabatan li da'awatir rasul dama su suka yi kusa da amsa da'awa ga kiran manzanni li'annahum la yasabu an yakunu taba'an li ghairihim dan su ba su da jin wahala ko ɗaya a ce dan sun bu wani amma su masu kuɗi da masu mulki gani zai su kaskanci ne su sadaka ma wani su bi shi amma wanda yake talaka ne da ma shi ba kowa bane ya bi abu ne mai sauki ammal kubara
yanzu mari su karamin ƙarfi su ne masa
duka dama shi ne mana ko karatu ma haka ne wanda yake
wata ce da ta ga
haka gani yana da damar yi amma
taron da muka yi ne sai take ce mu kai amanan gaskiya kina samun kuɗi da yawa duka wannan mutanen
to
da masallacin yana ɗaukar mutum 6000 bakin inda yake tsayawa to mu ko mutane hal a waje wai ita ko tunanin ta gaskiya ana samun kuɗi
to
mu kuma masha Allah
subhanallah masu rauni ne wanda
wallahi shine kawai sai nake tunani na ga yanzu
ga su nan ba yanzu sun aka sa littafin dala 100 za ku sa ana karatu wani bai da ikon sa inta hede a saya mishi amal kubara yace amma su manya wa ahlul jah da ma'abuta huska wa sultan da shugabanci faimuna umul kibar girman ka yake hana su wa hubbul jah da san daukaka su wa rifa da matsayi na daukaka an da inki ya riga mi da mai kauya galiba mafirin jayi kama qala ta'ala fi qaumi nuh alaihi salam kama yadda Allah yake fada cikin mutanen annabi nuh yace suka ce wa mana ra'at tabaka wa mana ra'at kattabaka ban mu gani wanda suke binka illal ladzina hum arazuluna sai kaskantattun cikin mubadiyar ra'ayi wanda basu da wani tunani kenan wannan suna mishi wangakin cewa duk mabiyan shi su hujja su mabiyan gasanin kaskantattu ne ba masu kuɗi ba da masu mulki kaifa bada'at ad-da'wa al-jahariyya na harko tambaya ta gaba ya akai da'awa ta bayyana ta faru bada'at bi nuzul qaulillah da'awa ta fara da ambatar da sabkar fadar Allah wa anzira ashirataka al-aqrabin kai galgadi makusantanka wanda suke danginka wanda suke makusanta wa an ali an amso daga ali Allah ya race lama nazalat hazihi al-aya yayin da aka sabko da wannan aya wa anzira ashirataka al-aqrabina kala sai yace jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ahla baitihi sai annabi ya hada iyalan gidansa sallallahu fajtama asalasuna mutun 30 suka hadu fa akalu wa sharbu suka ci abinci suka sha fa kala lahum sai yace musu man yadmanu anni dini wa zai lamunce mini addini na wa mawa'idi da alqaulana wa yakunu ma'i fil janna ya kasance tare da ni a aljanna ahmad ya rawaito shi summa da ahum saniyatan sannan ya kirayo su karo na biyu fa kala abu talib sai abu talib yace fa wallahi la azalu ahuduka wallahi ba zan gushe ba ina baka kariya wa amna uka gair yace kuma ina hana duk wanda zai cutar da kai gair anna nafsi la tadawi ini ala firaqi dini abdul muttalib sai dai raina zuciyata ba za ta barni ba batta mini biyayya akan in rabu da addinin abdul muttalib addinin mu na uwaye da kakanni ko na so in bi kamar zuciyata batta iya kenan girman kai ne da ganin ba ya bar nasu ba sai hawo wani daban na yara tambaya ta 50 mal hikimatu fil bidaya awwalan bil aqrabin Allah ya umarce shi cewa ya fara da ƴan uwan shi makusanta to menene hikima da ta sa aka ce a fara da makusanta ibnu hajar yace wa sirru fil amri bi inzar al aqrabin sirrin da yasa aka ce ayi wa'azi ga makusanta na kusa awwalan na harko li anna al hujjata idza qamat alaihim saboda hujja idan ta tsaya a gare su ta'addat ila ghairihim sai ta tabayi zuwa ga wasu su a fara hujja tsaye da hujja ga wanda suke na kusa ke mai dosa ruwan wa illa an ba haka ba fa kanu illatan lil abaidin fil imtina sai su zama na sune hujja ga manisanta fil imtina game da hanuwa kenan da farko in jama'a suka ga makusantan shi ya gama da su da dangin shi da matan shi da kannin shi sun yi biyayya to ba su da hujjar da su kawo mushi amma in suka taho su ce gashi nan dangin shi ma ba su amsa da awa ba na kusa da shi ma ba su amsa ba mu zan mu amsa wa Allah ya akhuzu ma ya akhuzu alqaribu lilqaribi min al'adfi wa ra'afatu fa yuhabihim fi ad'awati wat takhawif yace kuma ya kasance Allah ya akhuzu ma ya akhuzu alqarib kada ya kama su abin da ke kama makusanci na tausayi da kuma jin kanjuna fa yuhabihim fi ad'awati takhawif sai ya hana su sai ya jikwar jinin su ya hana su game da amsa da awa da kuma jin tsoro yace fa zalika nasallahu ala inzarihim sai yasa aka yi nasi akan cewa a karba musu can warra afatu fa yuhabihim fa yuhabihim ha karami ne gaban yakin nan yuhabihim fi ad'awa sai ya hana su al mahaba shine da hakarami kuma zalimci ma fa'ala rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika mi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata bayan wannan yace ba'da ma akada nabi sallallahu alaihi wasallam tahuda bi dalibin bi himayatihi yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu tabbacin cewa abu dalib zai ba shi kariya qama ala safa sai ya tashi bisa dutsen safa wasada abidda'awa ya tsaga da'awa ya kira da da'awa daga ibnu abbas yake cewa da aka sauko anzar ashira ta kalakarabina kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya huto sallallahu alaihi wasallam hatta sa'ida safa hai da ya hau dutsen safa fa hata fa yayi kira yace ya sahibahu ya ku mutane na fa qalu suka ce man haza wane ne wannan fajtama'u ilayhi sai suka hada a gare shi fa qala sai yace ara'aytukum ku bani labari in akhbartukum inna baku labari anna khaylan takhruju min safahi hadha aljabal cewa akwai dawakai da zake hutawa daga bayan wannan dutse akuntum musaddiqi shin zaku gaskata ne in na ga muku haka qalu suka ce ma jarabna alayka kazim mu taba ganin ƙarya tare da kai dole zan mu gaskata gama qala sai yace to fa inni nazirul lakum bayna yaday azabin shadid to ni ina muku gargadi kahin wata azaba mai girma ta zo muku kenan tunda kun gaskata akan wancan lamura na duniya me zai hana ku gaskata wannan da nake ga mu qala abu lahab ya tashi yace taballaka tabewa ta tabbata gare ma jama'atana illa li hadha ba abin da yasa ka hada mu sai wannan sun muqama sannan ya tashi ya tahiye shi abu lahab fa nazalat Allah sauko tabbata yada abi lahabin wa tab hannayen abu lahab sun tabe kuma sun kara tabe shi ma ya tabe da yace ara'aytakum in akhbartukum kubana labari inna baku labari arada bi hadha taqrim annahum ya'lamuna sirra yana so ya tabbatar musu cewa su kansu sun san shi mai gaskiya ne idza akhbara an al-amr al-ga'ib in ya bada labari game da wani lamari wanda yake fakakke na gaba hal aqaballahu azza wa jalla abala habin shin Allah ya yi ukuba ga Abu Lahab lokacin da yayi wannan abu na'am haka ne fa inna Allah lam yutruk abala habin bal jalla lahu fi suratin tutla ila yawmil qiyama Allah bai bar Abu Lahab ba bar an sajjala mishi surar da take la'anta shi da tsinuwar shi ana ta karanta ta har zuwa tashin kiyama fa kana la'anatun alaihi fi dunya hatta yalqa jazaa'ahu fil akhirah wannan ya kasance tsinuwa ce gare shi a nan duniya kuma sai ya gama da sakamakon shi a lahira fa qala ta'ala tabbati yada abi lahabin wa tab yace tabbati yada abi lahab abinda ake nayi halakat yada zalika shaki ke Aisha kyale da Allah bar in mun kare na mai heki halakat yada zalika shaki hannun wannan matsiyaci sun tabe wa tabba ay khaba wa khasira ya tabe yayi asara wa mar'atuhu ma tashi ita ce ummu jamil arwa bintu harb sunanta kenan wa kanat auna li zawjiha ita ke taimaka mamijinta ala kufrihi akan kahurcin shi wa juhudihi da musun shi da yake wali haza takunu yawmal qiyama auna alaihi fi azabi fi nari jahannam haka nan shi yasa zata kasance gobe kiyama a jahannam ita zata zama taimake shi a cikin mushi azaba a jahannam hammalatul hadab shine ta da shauka fi dariqin rasul sallallahu alaihi wasallam tana zawa ta sa kaya a hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam din in zai wuce ya taka wakila aka ce kana tamshi bin namima anamimanci take yi gama wannan da wannan tambaya ta 53 izkur ba'd man aslama khilal ad-da'wa al-jahriya ambaci wasu wanda suka musulunta a lokacin da ake da'awa a bayyane ta bayyana ba ta boye ba shine damad ibn azd shanu'a annabi abbas an kala yake cewa inna damadan qadima ila makkah shi mai wannan suna damad ya zo makkah wa kana yarqi min ar-rihi, ya kasance yana yin ruqiya game da iska, duk wanda iska ta shahe shi aljinni ya taba shi za a kai mishi ruqiya. Ruqiya ta su ta jahiliya ta kahurci. Fa sami'a sufaha makka yaquluna, sai ji wasu mahaukatan makka wawaye a makka suna cewa inna muhammadan bihi junun, lalle muhammad yana da hauka, tabon hankali ya same shi, da awad da yake musu abar gumaka abauta ma Allah shi kadai. Fa qala, sai ce law anni ra'aytu hadha ar-rajul Allah yashfihi wa la yaji, da a ce naga wannan mutanen da kuke cewa hauka ta same shi, mai yiwa Allah ya bashi sauki a hannuna. Qala, sai ce falaki yahu, sai ya gamu da shi. Fa qala, ya ce ya muhammad, ya kai muhammad, ni arqi min hadha ar-ri, ni ina yin ruqiya, ina yin magani game da iska. Wa inna Allah yashfi ala yadi man sha'a, Allah yana warkaswa a hannuna wanda ya so. Abin mamaki kai kasance a matsayin shi na ruqiya ce ta jahiliya, kuma yana sauko cewa Allah yake warkaswa, saboda akwai dan sauran karantarwa ta Annabi Isa wadda ta zo zawwa gare sa da a gurbace take, da kai karantarwa da tsawon lokacin a gada kakanni da kakanni, akwai dan abu kadan na kamshin wannan abin da suka gada, duk da ba kan turba ba yake, kawai an batan Allah ne, amma a aikace kuma bai ana su shirka su da kafircin su saboda jahiliya ce. Yace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kaga ya bujuro ma Annabi sallallahu alaihi wasallam in yana so ya mishi ruqiya ta wannan ta jahiliya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, godiya ta tabbata ga Allah, muna gode mishi muna neman taimakon shi. Man yahdillahu fala mudilla la, wanda Allah ya shiryar da shi ba mai batar da shi, wanda ya batar ba mai shiryar da shi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Fa qala, sai yace laqad samitu qawla al-kahana, shi wannan boka yace naji maganganun bokaye. Wa qawlu sahara, da maganganun yan sihiri. Wa qawlu shu'ara, da maganganun mawaka. Fa ma samitu mislu kalimatika haula, ban taba jin kalmomi irin wannan naka ba masu dadi kamar haka. Fa qala, sai yace hati ubayi uka, amshi in yi maka mubai'a alal islam, akan musulunci. Kaga tunda can dama yana cewa mai yiwa Allah ya kazaƙinka, mai yiwa Allah ya baka lahiya, da kai hasken alamun shari'a tare da shi. Fa bai'ahu, sai ya mushi mubai'a. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ala qaumika, han mutanenka ka musu mubai'a. Qala, sai ya ce wa ala qaumi, han mutanena, saboda mutun ne mai mutunci mai karamci, su aka dauka malaman a wancan lokacin, yan dabo da boka su ne masu hada a shi. Kenan da yayi mubai'a, kuma han mutanen shi ya amshi mubai'a gare su cewa za su musulunta, kuma yaje suka amsa suka musulunta. Ya zo dalilin yin ruqiya, ya musulunta, su ma sun musulunta. Uzkur asalibul mushrikin fi muharabati ad-da'wa, ambaci wani abu daga cikin usulubi salo na mushrikai wajen yakar da'awa. Na harko at-tahdid bi munazalatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ammihi abi talib, suna yin at-tahdid wannan mai ake ce mishi tsoratarwa bi munazalatir rasul, da sabko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ammihi abu talib. Fa fil hadisi, ya zo cikin hadisi, ja'at quraishin ila abi aqil, Quraysh sun zo zuwa ga Abi baban Aqil. Fa qalu, kace ra'aita Muhammadan, kana ga Muhammadu, yu'zina fi nadina, yana cutar da mu a mazamnan mu, wa fi masjidina, da masallacin mu. Fanahu an azana, ka hana shi game da cutar da mu. Cutarwa fa kawai da awacewa a barbauta gumar kansu. Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa yake cutarwa ko a jahiliya ma ba wanda ya cutar, balle a ce ya cutar da su. Fa qala, sai ce ya Aqil, itini bi Muhammad, je ka zo mana da Muhammad. Faza habtu fa'ataitu bihi, naje na zo da shi, wajen dan uwan shi ne aka kai kara, wanda suna da mutunci a cikin al'umma. Fa qala, sace inna bani ammika za'amu, diyan amman ka sirra ya cewa annaka tuzihim, kana cutar da su, fi nadihim, a mazaunin su, wa fi masjidihim, da masallatan su. Fantahi an zalika, ka hanu game da cutar da su. Qala, sai yace fala haza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi basirhi, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi duba da idan shi. Wa fi riwayatin awtara ce fa halaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi basirhi ila sama, sai annabi ya kura kallon shi zuwa sama. Fa qala, yace ma ana bi qadirin ala ana da'u lakum zalik, ni banni da ikon in bar muku wannan, in bar da awa, in bar kiran cewa abota ma Allah shi kadai, ban da wannan ikon. Ala an tashaluli min hashu ilatan, yani ash-shams, akan cewa zaku cinna mun rana, faƙala abu ɗalib abu ɗalib ke ce amma ka zuba bin akhi farju dan dan uwana bai ƙarya ba ku koma ku tai ma'ana bai cutar da ku ba kuma bai da ikon ya bar wannan abin dan ba nashi bane yawa wannan kalmar ne ta mama wangaginta take zuwa at-tahdid barazana at-tahdid na harko da ha babba shine barazana na harko abu na gaba na biyu na harko dai mun ga gashi nan shine cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi kokarin harkon abin da suka nema da da'awar ta bayyana ya hwasa ya bar yana cutar da su wannan bata samu ba sai suka je abu na biyu al-ittihamatul batila li saddin nas anhu suka yi ta sama mutane wasu abubuwa na ƙarya dangance da Annabi sallallahu alaihi wasallam dan su hana su game da addinin shi na harko ittahamuhu bil junun sun tuhume shi da cewa mahaukaci ne kala sai Allah yake cewa yaquluna innahu la majnun suna cewa lalle tabbas shi mahaukaci ne Allah ya ce wa qalu ya ayyuhal ladzina zila alaihi dhikru innaka la majnun suka ce ya kai wannan da aka sabko ma qur'ani lalle tabbas kai mahaukaci ne wa qad ajabahumullahu fi ayatil qalam Allah ya ba su amsa a cikin suratul qalam yace ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun lalle tabbas kai albarkacin ni'ima ubangijinka kai ba mahaukaci bane na biyu ittahamuhu bi sihir sun tuhume shi da dan dabo ne qala ta'ala Allah yace wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan masahura kahurai suka ce ba wanda kuke bi sai mutun dan dabo wa qala anhum yace wa qala al-kafiruna hadha sahirun kazzab kahurai suka ce wannan dan dabo ne kuma mai tsananin ƙarya na shidda ittahamu na gaba ittahamuhu bil kazib sun tuhume shi da ƙarya duka sun san ƙarya ce amma dai wai abubuwan da suke dan su hana sauran mutane bin shi amma su kansu sun san ba haka bane kamar yadda Allah ya ce wa qala al-kafiruna hadha sahirun kazzab suka ce maƙaryaci ne wa qala ta'ala Allah ya ce wa qala allazina kafaru in hadha illa ikun iftarahu wa anahu alayhi qaumun akharun wannan ba komai bane kahurai suka ce ba komai bane ƙarya ce wanda ya kirkire ta kuma wasu mutane suka kama mishi suka taimaka mishi akan ta na gaba ittahamuhu bil ityani bil asadir sun tuhume shi da cewa ya zo da tatsiniyoyi ne qala ta'ala Allah yake cewa waqalu asadirul awwalina iktataba suka ce tatsiniya ce ta mutanen harko iktataba ya rubuta ta fahiya tumla alaihi bukratan wa asila ake karanto mishi ita dare da rana wa qalu suka ce innal qur'ana laysa min indillah suka ce qur'anin ba daga Allah bane duka wannan suna yi ne dan su kange wasu kasa shigo cikin da'awa wa inna ma min indil bashar kawai wani mutum ne kirkire shi qala ta'ala Allah yake cewa la qad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar haqiqa mun sani suna cewa kafirai kawai wani mutum ne yake karantar da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace lisanul ladzi yuhiduna ilayhi a'jami halshen da suke karkata suke baudewa a gare shi ba ajami ne ba balarabe bane Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani da kasance wani matashi da ya zama mai fusaha mai kwakwalwa mai kaifin basira suka ce can yi Annabi yake zuwa yana koya mishi yana lakana mishi to sai Allah ya ba su amsa cewa ai wanda kuke cewa ma shi ya koya ma Annabin bagwari ne ba balarabe bane qur'ani ko balarabe cewa haza lisanun arabi mubin wannan kuma halshe ne na larabci larabci ma bayyananne mai fasaha bana ba larabci na titi ba na uku as-sukhriya wal istihza'i wad dahik yi mishi izgili da al-istihza' duka da sukhriya da istihza' duk abu ɗaya ne wad dahik da dariya ya qulu ta'ala Allah na ba mu labari game da izgilin su min allazina amanu ga wanda suka imani suka ce wa kazalika fatanna ba'dahum bi ba'd yace Allah haka muka fitina bangaren su da bangare li yaqulu dan su ce a ha ula'i manallahu alaihim min bainana sun wannan sune wanda Allah ya ma baiwa kamar yadda ko da yaushe wanda ya kasance ya yi imani yana kwatanta sunna yana kwatanta addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam sahihi za a yi haka a ce wannan shine yake da awo cewa shine shiryayye mutane batattu ne sai ya ce alaysa Allahu bi alamin bi shakirin Allah ba shi bane mafi sanin suwa yana ne masu godiya ja'a fi al-bukhari yazo cikin bukhari annamra'atan cewa wata mace qalat li rasul sallallahu alaihi wasallam ta ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahiratan mustahzi'a tana mai mishi izgili ta ce inni la arzu an yakuna shay'anaka qad tarakaka ni ina kaunar a ce shaydan kin naka ya barka lam arahu qurbuka mun zulayla tayna aw salasa na qarabaka ban gaba ya kusance ka cikin dare daya ko biyu tana nan jibril da yake zo mishi da wahayi cewa kwana biyu uku naga bai zo maka ba shedan kin naka ya bar zawwa ko fa anzalallahu sai Allah ya sako duha walaili za su ja ma wadda aka rubuka makala wadduha ina rantsuwa da lokacin wallaha walaili za su ja da dare lokacin da ya lulluba ma wadda aka rubuka lalle ubangijin ka bai barka ba bai yi ban kwana da kai ba wa makala kuma bai kyamace ka ba ma wadda aka aima tarakaka wa makala aima abga da ka kyama rawar Bukhari Bukharo ya ruwaya anna Aba Jahal cewa Abu Jahal yake faɗa mustahzi'in shi ma yana mai izgili yace Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika ya Allah idan wannan ya kasance Qur'anin nan gaskiya ne daga gare ka fa amdir alaina hijaratan min as-sama ka yi mana ruwan dutse daga sama awi tunabi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai radadi fa nazalat sai aka sabko wannan aya wa iz qalu ka tuna lokacin da suka ce Allahumma ya Allah in kana hadha huwa al-haqq min indika idan wannan qur'anin gaskiya daga wajen ka yake fa amdir alaina hijaratan min as-sama ka yi mana ruwan dutse daga sama awi tunabi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai radadi shi yasa aka kiran shi da Abu Jahal kin dan saboda aka ce a tarihi ba taba ganin wanda yayi muguwa addu'a cike da rishin hankali sama da wannan ba madadin ka ce ya Allah inda gaske ne wannan daga gare ka yake ka shiryar da mu zuwa gare ka yana madadin ya ce ya Allah in wannan abun da gaske daga wajen ka yake ka shiryar da mu gare shi yace Allah inda gaske ne wannan abun kai ka aiko shi imu mu ruwan dutse ko azaba mai radadi sai Allah ya bashi amsa duk da Qur'anin daga wajen shi ne abin da ya roƙa kin ba amsa ba sai aka bashi dalilin da yasa yace wa ma kana Allahu liyazibahum wa anta fihim Allah bai musu azaba ba tun ruwan dutse ma'aikin Allah yana cikin su wa ma kana Allahu mu'azibahum Allah bai musu azaba ba hum yastaghfiruna suna neman gafara kaga nan gurin Abu Jahal shi yake neman gafara ba shi bane musulman da ke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam suna istighfari to istighfari wanda ma yake makwabcin mai yin ta tana tunkuɗe mishi azaba da bala'i tana kasancewa sababin abin nan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duba liman wujida fi sahifati istighfarun kaseer aljanna tayi maraba ya dace yayi nasara duk wanda aka bude takardar shi gobe aka ga cike da istighfar tahiyawa ma ja'a fi musnad al-imam ahmad anna ashrafu quraish ijtama'u yawman fil hajri manya-manyan quraishawa sun hadu wata rana a cikin hajrul aswad yatazakaruna amr rasul sallallahu alaihi wasallam suna tunawa sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zo da shi wa bainama hum kazalik suna cikin haka a wannan lokaci istala alaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyufa bil bayt sai ga annabi ya huto yana so ya dawa fi akaba falamma marra bihim yayin da ya wuce su gama zuhu bi ba'dal qawli sai suka sorkone shi da wasu maganganu salasa marata so uku fa qala lahum yace musu ya ma'ashar quraish ya ku taron quraishawa amma wallazi nafsi bi yadi laqadiyukum biz zabi haqiqa ina rantsuwa da wanda rai nake hannun shi nazo muku da jihadi ma'ana duk wanda bai biyayya bai ci gaba da sarkunan musulunci da yin wannan abin yanzu ba a bani izinin ba yin yaki amma zuwa gaba Allah zai ba mu izinin mu dawo hawansa wa kana idza jalasa wa haluhum mustadifun min ashabi istahza'u bihim ya kasance idan ya zamna gehen shi duk ga masu rauni nan suna zamne sai kahure su rika musu izgili wa qalu haula ijlasa sai ce wai wa'annan sune abukan zaman shi manallahu alaihim min bainana su Allah yamma baiwa ban a tsakanin mu banda mu qala ta'ala sai Allah madaukin sarki ce alaysa Allahu bi'alamu bishakirin shin Allah ba ya san masu godiya wa kanu kama qasallahu alaina sun kasance kamar yadda Allah ya ba mu labari innal ladzina ajramu kanu min allazina amanu yadhhakun lalle wadanda suka yi mujrimai mutanen banza sun kasance suna yin dariya yadhhakuna min allazina amanu suna dariya game da masu imani wa izaman rubihim idan sun wuce su ya tagamazu na suna sarkuna juna ana nuna su da hannu da yatsa ana cewa wancan sune shiryayyu wa izan qalbu ila ahalim idan sun koma zuwa ga iyalansu suka wurin in qalbu fakihi ne sai su koma suna ta dariya da kyakkyacewa abun ban dariya fukaha wa izara auhum idan sun gansu qalu sai ce inna haula ila dalun lalle wa annan tabbas batattu ne amma ce ma ursilu alaihim hafiz duk da ba mu aika su ba sun zama masu kiwo a gare su ba a turo ku ku zama masu kiwon ayyukansa ba, cewa batattu ne ko shiryayyu ne ko ku yi ta kanku. Abu na hudu, tashwihi ta'alimihi, bata da awashi, munanta da awashi, wa itharatu shubuhat, da kuma tado da shubuhohi, wa basid da ayatul kaziba, da kuma watsa da'awoyi na ƙarya wanda ba haka bane. Qalu an alquran, suka fada game da qur'ani, wa qalu asadirul awwalin kataba fahitum la alayhi bukratan wa azila, wa qalu suka ce in haza illa ikun iftarahu wa anahu alayhi qawmun akharun, duka wannan wa ya daya dane na ƙarya wanda sun san ba haka bane. Wa kanu yaquluna aidan, sun kasance suna cewa inna ma yu'allimuhu bashar, kawai mutun ne yake karantar da shi, mutun ne yake kokarin karantar da shi wannan qur'ani. Tambaya ta gaba tana da alaka da gaba, mu tsaya da gareta. Yace halil istizaa'u sunnatun madiya fi anbiya'i illahi wa rusuli, shin izgili cikin annaba, gashi dai mun ga annaba an yi ta mushi, shin cikin sauran annabawan Allah da suka wuce sunna ce wadda ta wuce cikin annabawan Allah da manzannin shi? Yace na'am, eh haka ne. Walizalika qala ta'ala li nabihi musalliyan, shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ma annabin shi yana mai lallashin shi. Musalliyan da sun shine ma'ana mai lallashi, inda da sadi ne kuma ya ce yana mai salati ko mai sallah, amma da sun shine ma'ana, da sinu shine ma'ana mai lallashi. Wa laqad suzi abi rusulun min qablika, haqiqa tabbas an yi izgili da manzannin da suka gabace ka. Fa haqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un, wadanda suka musu izgili, abinda suke izgilin akan su ya sabka, ya hau kansu sakamakon abinda suke na izgili. Ba sun ga annabi Nuhu ba da zai har zai yi jirgin ruwan shi na tsira zai wuce, suna cewa kafinta aka koma, ka bar da awa, ka koma aikin jirgin wannan kafinta. Ya ce in taskaru minna fa inna naskaru minkum, in kuna mana izgili yau gobe ku zan mu ma izgilin. Ana zuwa tsira suka san cewa sama ta kece da ruwa, ƙasa ta kece da ruwa, masu izgili suka halaka shi da suke ma izgili, ya tsira da shi da mutanen shi. Faqad zakara Allah fi hadhihi al-aya anna al-kufar, Allah ya ambata cikin wannan aya cewa kahurai istahza'u bi rusulin qabla nabiyina, suna izgili da annabawa gabanin mu, kuma duk wanda ya dau da awa ta manzanni tabbas sai an yi ta mushi izgili, an yi ta mushi gehe-gehe na abin nan. Wa annahum haqqun alaihim al-azab bi sababi zalika, kuma cewa azaba ta tabbata gare su saboda dalilin wannan izgilin. Ina gana zan mu tsaya ku. Thank you.